central question for gender equality is the question of power. And that is why the empowerment of women is our most important objective. To make that empowerment reality in the United Nations, I made parity our central reform objective. Our aim is to have parity across the board in the whole of the United Nations, and to make sure that we create an organization in which women and men can work together in full equality and contribute to the world.
A sagon da ya gabatar dangane da bikin ranar mata na duniya na shekara 2018, Sakataren Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya ce tambaya mai sauƙi dangane da daidaito a tsakanin jinsuna shine batun iko. Saboda haka ƙarfafa mata na daga cikin muhimman manufarmu a Majalisar Ɗinkin Duniya ta hanyar samar da kafa da zai samar da yanayi da mace da namiji za su rinka ayyuka tare daidai wa daidai don ba da gudunmawa a duniya. Hajiya Halima Mahdi ita ce jami'ar ƙungiyar ƙarfafa mata dangane da sha'anin zaman lafiya a arewacin Najeriya. Ta yi tsokaci dangane da bikin ranar mata na duniya.
Muna neman zarafi ne wanda inda mace ta dace a bata, in ilimi ne a bata ta yi makaranta, idan aiki ne ta dace a bata kar a ce don ita mace ne a barta a baya. Muna neman equal opportunity, in ji Bature. Duk inda muka samu kanmu duk wani irin taro ne za mu yi maganar muhimmancin ya mace, mu nuna tana da amfani, mu nuna a bata zarafi ita ma ta yi makaranta, mu nuna an aiki ne kar a biya ta baya a bata zarafi ita ma ta yi aiki ta nuna bajintanta. Shi ne maganar da muke yi. Muna neman inda za a faɗa mace ta faɗa a yadda da ita, kasan yawancin lokaci ba ta samu mace ko tana da abin da za ta faɗa, in an taro ne na maza sai a ce ki shiru kawai ke mace ne. To muna neman a yadda ba aka mu ilmantar da kowa da kowa gane cewa idan kana da abin da zai zama to da amfani a baka zarafi kai ma ka faɗa a dama da kai. To harkar siyasa,
to sako ko kuma fatan ki a wannan rana me zaki ce?
Fata na dai shine kaman yadda muke neman a bada zarafi wa mata din a mutunta mace tun daga gida. Ina fata cewa duk wani haihuwan da Allah ya ba mutum ya sa hannu ya gode ma Ubangiji cewa ya samu ɗa, ko mace ne ko namiji ne, kar a yi bakin ciki da sautan Ubangiji. Daya. Na biyu, macen nan da ka haifa idan ka baka zarafi sai ka ga ta zo kila ta rike ka fiye da ɗan namijin da dama ka fi ta ce, saboda haka mutunta mu kuma yi godiya da duk abin da Allah ya ba mu. Mata kuma su yi san hakkin su akan mazan su, maza su san hakkin matan su akan su. Idan muka kawo Allah kusa, muka yi tunani, muka bi abin da aka faɗa cikin addinan mu nan, wallahi za a zauna za a daɗe ana zaman lafiya.
Taken bikin ranar mata na duniya na wannan shekara shine yanzu ne lokaci masu fafutuka a yankunan karkara da kuma birane domin inganta rayuwar mata. Abdulhamid Muhammad, Muda Amurka, daga Bauchi a Najeriya.